أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يوم 29 ga safar hijira na 435 daidai da 31 ga watan 12 2013. Za mu yi karatu na 57 mai bima na ƙarshe, harafi na ƙarshe, harful ya'i a cikin ishiriniya a kan yabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A karatun da ya gabata ya yi magana ne a kan cewa abin da hana shi ziyartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne zunubansa. Ya yake cewa wa anna limithli an yakuna lahu ahla, ma'ana ya za a iri na kasance ya samu cancanta zuwa ai ina da zunuban da ke hanawa. Yana mai suma da cewa أعد ذكر خير الخلق فالعود أحمد وللقلب في التذكار وصل مجدد وأقسم على حق ولست تفند يمينا لقد حل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهب والتشريف في الرتبة العليا. أما والذي أعلى على الخلق رسله لأعلى عليهم أجمعين محله فأصبح لا مخلوق يعشر فضله يكر له بالفضل من كان قبله من الرسل إلهاما من الله أو وحيا. أعد ككونكما ذكر خير الخلق yabon hiyayyen talikai kai ta kwankomawa kai ta rifitin ɗinsa. Fal'audu kwankomawa Ahmadu ita ce mahi godewa, kai abu ka sake yi ka sake yi ka sake yi. Wannan misali ne na Larabawa wanda sukan ce al'audu Ahmadu. Abdul Kaisi ma ya faɗi cikin waƙarsa cewa wa ahsana fima kana baini wa bainahu fa in ada bil ihsani fal audu Ahmadu, yace ya kyautata tsakanina da shi kuma in ya koma da kyautata to ai kyautatawa an yi gode mata man, ma'ana ka yabi ma'aiki kai ta yabonsa kakkafasa. Waslun mujaddadu saduwa abi sabantawa, wannan kalbi ta tabbata ga zuciyata fitar kare akan tunani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsim karance ala haqqin bisa ga gaskiya, walasta tufannadu ba za a jigantar da kai ba, ba za a jingina ka da jigi ba. A can inni la'ajidu riha yusufa laula an tufannidun tufannidun innan, to karance yamina rantsuwa laqad halla annabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya safka tu rutbati al-ulya ga daraja madaukakkiya min al-hubbi saboda son Allah da yake yi masa, wata sharifi da daukakawar da Allah ya masa. Amma halka kajiya wallazi wannan da ala da ya daukakar da rusulahu manzanni ne ala al-khaliqi ga talikai la ala alaihim la ala wallahi shi daukakar da mahallahu daraja tai alaihim akan manzanni ajma'ina baki ne, ma'ana Allah shi daukakar da manzanni ga duk talittosi, shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah daukaka shi akan manzanni baki ne. Irin wannan baiti ya gabata a harful qaf yana mai cewa قضى الله أن الرسل أسبق خلقه وأن رسول الله للرسل أسبق, شو الله يهو كنت الحقيقة من ذني sune mahi riganta ne kai ne kuma hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko ya tsere ma manzanni
to iri ne ne wannan
cewa amma wallazi a'ala 'alal khalqi rusulahu la 'ala alaihim ajma'ina mahallahu fa asma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance la makhluqa ba wani makhluqi mutun aljani mala'iki ya ashuru fadlahu dake 1 bisa 100 na daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama man kana qablahu inda akka minsa min ar-rusul na manzanni yukirru lahu suna hurci gare shi bil fadli da daraja suna hurcin nan ilhaman min Allah bisa ga kimsawa wanda tattaho musu daga Allah aw wahaya ko kuma wahayi wanda tattaho musu min Allah daga Allah su fadi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine mahi daukakar su rasulun shi manzo ne tazayya bizzatan yayi kawa da bargo sifa mai kyau bil fada'il a cikin darajoji hama ya tsare zatan zatin sa wa hauzatan da bangaren sa gaba dai libduna waddini abin da ya shahi duniya da kuma lahira ma'ana jikinsa da dabi'unsa gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallama tsararru ne yakhifu irtiyahan yakhifu yana sauƙaƙa irtiyahan da nishadi wa hizzatan da horin ciki lissamahi idan aka nemi kyauta gare shi annadmu tsarin waka wan nasru da rubutu na zube yukassiru suna gajarta ga izzatan girma anhu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za su iya ba walau anna ba koda tsarin waka a gaya ya zurfafa walau anna ba koda basbi shine nasiri rubutu na zube a aya ya gajiyar da mutane ma'ana dai ba za a iya kawo daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waka ba kamar yanzu ishiriniya ko a cikin rubutu na zube kamar yanzu ashifata alqaliyya rahata khairin tahi guda biyu na alkhairi wanda lahu sun tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su tahin nan guda biyu nadan wa hudan nadan baiwa wa hudan da shari'a ya fi da shi ke bungulu jadahuma kyautar su biyu din wanda sadahuma damshin su a hayal kuluba ya rayu da zukata gaba ɗaya salamu darikum madahuma ba wanda ke iya riska hujjan su su tahin nan guda biyu bil khaslatain ga dabi'an nan guda biyu ta baiwa da kuma shiryar suwa ya dawo hannu annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu ga mamun girgije ne au shifa'un waraka ne au din nan ma'ana wau gare ta kilahuma dukkanin su fa qannaqa al adma'a hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya natsar da duk kishiroyi gaba dai saboda kasancewar ya dahu ga mamun kenan wastanqada al umya ya tsamo makahi gaba dai saboda zaman sa ya dahu shifa'un kenan fa kamaraha da yawayen maraita wa kam gada da yawa ya sabko fi zatil ilahi gada a Allah ma'ana dai kullun cikin da Allah shiki ya kudu yana jan manista asa wanda ya sandara ya ja shi zuwa ga addinin Allah wa ya kama'u yana halaka man'ada wanda ya ƙetar iyaka ga shari'ar musulunci yuhadaru minhu al-ba'su ana jin tsoron zarumta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan yinta masunna da ana neman baiwarsa yuhabu ana tsoron sa wala laysu la'arini wane zakin kunci ina zakin kunci ina annabi sallallahu alaihi wasallama ina zakin kunci bai kai ba idza bada idan ma'aiki ya bayyana ko kuma idza ada idan shi zakin yayi ta'adiya wane shi wane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yurja ana fatar kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wala gaisul gaman wane girgije na hadari idza ahya idan ya rayar da kasa ina girgije ina kyauta ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka yurihu yana hutar da mutane min albalwa daga tsananin musiba, yuzihu yana nisanta su an yarda da gabarin halaka, yadullu yana shirar da mutane alat taqwa ga tsoron Allah, yasuqu yana gargada mutane ilal huda zuwa ga shari'a ta Allah, yubbu yana magani min shakawa daga kai koke daga rashin lahiyoyi, yasulu yana tunde yana zaburowa alal ida akan abukan gaba a wurin yaki, yafuqul wara ya tsere matalikai zatan ga zatinsa, wa yasbiquhum ya tsere musu madanga hujensa, sannan wa yasharuhum ya rinjaye su su talikai nuran ga haskensa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa yafdaruhum ya hihice su ziyan ga sifarsa, a can yafuqul wara zatan wa yasbiquhum mada, akwai wata nusa maimakon wa yasbiquhum mada wa yafduluhum yana hihita su madanga hagi. Bayan haka idan mar'u idan mutun lam yasda bai samu ikon manfadan zarcewa min duri daga wahalar ta same shi, ma'ana bai samu mahita ba, wala da yaddo gara bihi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya labe ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ba'sihi, saboda matsalar da ta same shi tsananin da ya same shi na wahala, wata awaza kuma ya nemi tsari a wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to asaba shine jawabin na iza asaba ya samu mujiran mai karshe shi mai kare shi munke dan mai tsamo shi min abaddahari daga cuta ta zamani, yajudu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyauta bilamannin ba hudi a cikin kyautarsa, wayugbi yana runce ido bila aza ba cutar da kowa, a wata nufa maimakon wayugbi wayakbi yana hukunci bila azan ba cutar suwa, falillahi Allah daya samma ahaba abinda ya ba suwa na kyauta, walillahi Allah daya samma ahaya abinda ya rayu suwa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakamtar hatin dewa bakin ciki wa ma'arratin dewa aibi karzadaha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore kowane daga cikin su, wa min farhatin dewa horin ciki wa masarratin dewa horin ciki kadqadaha haqiqa Annabi sallallahu alaihi wasallam ja wannan horin ciki, wa kan gusidat lahu dewa aka shinhida mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lada kulli usratin gun kowane tsanani aka shinhida gare shi min hushini Annabi sallallahu alaihi wasallama, yaminu nawalin Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kyauta ce ta baiwa ta hata nuri asirratin tsakanin hasken gushi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zanin gushi, ma'ana mai hannun daman kyauta ne karkashin haske na gushi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ma'ana cikin horin ciki yake baka abu, to nan fassara ta dai, ko kuma kan busidat dewa aka shinhida yaminu nawalin hannun daman kyauta tahta nuri asirratin tsakanin horin zane zanen goshi lahu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama minhu daggare shi lada kulli usratin gun kowane irin tsananin da wani ya shiga ba shi kyauta a cikin farin ciki, fa ahlan wa sahlan la la marhaban bis sabahi da sahiya, abinda asahiya anan shine abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ki aiwatarwa na sakin huska, wa bisuku ya kuma lale marhaban da shayarwa gaba dai shine hannu na Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, falillahi madhun Allah dai ya san mamaki na yabo fihi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya abaku wanda ke tashin kamshi kalmiski kace almiski mutum zai ji abun na tashin kamshi, amma idan dabi'unsa na da kyau shi mutum ba, yuniri bihi fikrun, tunani na haskaka da yabon wai abu mandiko, kuma hurushi yana jin daɗi da yabon. Walillahi, Allah ɗaya ya san sanin mamaki na sadarun kirji, ka wanda shi kirjin mushrikun wanda ya haskaka bil ilmi da ilimi minhu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirjin sa yana cike da ilimi, yara yana ganin mawara al-gaibi, abinda a bayan gaibi, abinda a boye. Wal jafnu al-hali, lokacin idanu ne mulriku suna kasa, ma'ana dukar da kansa. Audure na cewa yara malakutal arshi wa hawa bi daibati, wala ajabun ba abin mamaki bane. Fal qalbu, domin zuciya ta mumtali umta cika ga wa'ayan kiyayewa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abin ba abin da yake girma bi amril mustafa, da al'amarin zababben nan, wa bi sha'nihi, da kuma da lamarin sa. Yafidul huda, yana bungulo shari'a, wadda ita shari'an nan min qalbihi, daga zuciyarsa, wa lisanihi, da kuma halshinsa. Yaqinin sakankan cewa da ta fito daga Allah, yurihi al'amura, wanda ke gwada masa al'amari, ya sanashe shi al'amari, shi sakankan cewa qabla kiyanihi, kamin ma abin ya kasance. To yi arifuhu, shi ya sanashe shi bi shay'i, da abu duna iyanihi, ba tare da ya gan shi ba. Ita sakankan cewa ita ta sanashe shi abu ba tare da ya gan shi ba. To yin bi, yana zartar da al'amura wannan haya a yi a bari, ala ta haƙiƙi, kuma bisa ga tabbas, domin yana da yaƙini a kan cewa wanga abu daidai ne a yi shi, wanga abu daidai ne ka a yi shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fayumdi ala ta haƙiƙihi al'amra wan nahaya. Kusan anan za mu tsaya, sai gobe Allah subhanahu wataala ya kai mu, za mu yi da sauke ta. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.